لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد تضام تاشي درسينا 40 دهود وأتكين كراتمنا بداية المجتهد يو 20 دهود دواتن ربيع الآخر هجرة النبي صلى الله عليه وسلم تدبو داري هود دا 40 دهود و 20 دهود شابيو شكرا تدبو بيو دا شاترا زام تاشي المسألة الثانية كو أجزاء الميتة نعم
الحمد لله بسم الله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فيقول المؤلف رحمة الله عليه
نعم
المسألة الثانية
مسألة تبيو
وكما اختلفوا في أنواع الميتات
تو كما يندى ما لميسك سابع أكن نوئي دبن دبن نا الميتات wato cewa wanne ne wanda yake maita wanne ne wanda yake ba maita ba tsakanin maitatul bahar da maitatul bar da maitatul mala nafsalahu sa'ila ita muka dauka a wancan a cikin almas'alatul ula ko na'am
kadhalika ikhtalafu fi ajla'i mattafaqu alayhi annahu
to haka nan ma kuma suka saba a cikin wato bangarorin abinda suke ittifaki cewa shi mushe ne to bangarorin jiki abinda yake mushe ne juz'ansa ma'ana yanki daban-daban nasa bangarorin sa to shi ma sun yi sabani akan sa
wadhalika
wannan ku shine
annahu muttafaqu ala anna al-lahma min ajza'il maytati maytatun
sun yi ittifaki akan cewa nama daga cikin wato bangarori daga cikin yankunan al-mayta mushe shi ma kansa mushe ne naman mushe ne tunda shi aka hana ci
waxtalafu fil idami wash'ar
to amma sun yi sabani fil idami wash'ar akan kashi da gashi kashin mushe shi ma mushe ne gashin mushe shi ma mushe ne to wannan sun yi sabani
fadhaba ash-shafi'i
to ash-shafi'i sai ya tafi zuwa ga cewa
ila anna al-adama wash'ar mayta
cewa da kashi da gashi na mushe shi ma mushe ne
wadhaba abu hanifa
kuma ya tafi ya zuwa ga cewa
ila annahu ma laysa bi maita
shi kuma cewa dukkanin su biyu ba mushe bane
wadhaba malik
shi kuma malik ya tafi ya zuwa ga al-farq bambancewa tsakanin al-azmi wash-sha'r tsakanin kashi da gashi
faqala
sai ya ce
innal azama maita
kashi mushe ne
walaysa ash-sha'r maita
amma gashi ba mushe bane saboda haka ya bambance shine suke cewa akwai abin da yake da hayatu ruh da hayatu numu hayatu ruh shine rai wanda yake akwai ji a jikin sa akwai ihsas yana da rai wanda yake yana da ihsas kamar kashi yana da zaka ji zafi in aka taba saboda haka wannan in na mushe ne shi ma ya zama mushe akwai wanda yake kuma yana da rai amma ran wato tsawo kawai yake amma ba shi da ihsasi ba shi da rai baya daga cikin ran mutum shine kamar gashi zai rinka tsawo yana da rai ta hanyar tsawo da kake gani yana yi amma idan ka taba gashin mutum shi akan kansa ba za ka ji zafi ba zai ji ba sai dai asalin sa ne zai ji amma can abin nan din gashin ba zai ji ba to sai suka ce wanda yake da hayatu numu ba shi da hayatu ruh shi wannan tahir ne hatta daga cikin almaita ma wanda yake da hayatu wanda yake da hayatu ruh ba hayatu numu ba shi wannan yana da shi wannan na mushe shi ma ya zamanto mushe na'am
wa sababu ikhtilafihim
to dalilin sabaninsu
ikhtilafuhum fi ma yantaliqu alayhi ismul haya
a cikin abinda ake sakin sunan rai rayuwa gare shi
min af'alil a'dha
daga ayyukan gabobi
faman ra'a anna an-numuwa wat-taghadhi huwa min af'alil hayat
wanda dai yake ganin cewa wato annumu karuwa tsawo wat-taghadhi da kuma samun abinci min af'alil hayat daga cikin ayyukan rayuwa
qala
to sai ya ce
inna ash-sha'ra wal-'idhama
da kashi da gashi da kashi
idza faqadat an-numuwa wat-taghadhiya
idan ya zamanto ta rasa wato annumu karuwa wat-taghadhi da samun abinci to ya zamanto mushi
wa man ra'a annahu la yantaliqu ismul hayati illa 'ala al-hissi
wanda kuma yace a'a ai rayuwa ba a sakin ta sai akan wato ji al-hiss me za a fassara hiss ne ji na jiki ba ji na kunna ba ji na jika to I feel gai la gai turanci kenan ai Hausa muke so mu ji
na'am
ai shuur na'am to wannan sai ya ce
inna shara wal izama
da gashi da ba da kashi
laysat bimaita
ba wato mushe bane
la'annaha la hissa laha
domin babu jin jika tare da ita tare da su
ومن فرق بينهما
wanda kuma ya bambance tsakanin su
aw dama al'izam al-hissa
to sai ya wajabta ma sai ya tabbatar da wato jin jika ga kashi
walam yujib lishaa
amma bai tabbatar da shi ga gashi ba
wa bi hissi al'izam ikhtilafun
to akwai sabani a cikin hissi al'izam jin jika na ji na kashi kashi yana ji ko baya ji
wal amru mukhtalafun fihi bayna al-adib
kuma wannan al'amari ma abin sabani ne tsakanin likitoci
ko imma ya dulo wala
Na'am.
Ala anna at-taghdhiya wa an-numu wa laysa huma al-hayat.
Daga cikin abin da yake nuna kan cewar wato at-taghdhi samun abinci wa an-numu da karuwa laysa huma al-haya ba sune rayuwa ba.
Allati yutlaqu ala adamiha ismul mayta.
Wanda ake sakin wato sunan mushe akan rashin su.
Annal jami'a qad ittafaqu.
Shine dukkan kowa da kowa sun hadu.
ala annama qutia min albahimati wa hiya hayya
cewa abinda aka yanke daga jikin dabba alhali tana da rai
annahu maita
cewa shi wannan maita ne wato mushe ne
liwurudi zalika fil hadith
saboda zuwon wannan a cikin hadisi
huwa qawluhu alayhi salatu wassalam
shine fadin sa alayhi salatu wassalam
ma qutia min albahimati wa hiya hayyatun
abinda aka yanke daga jikin wato dabba alhali tana da rai
fa huwa maita
to wannan abun mushe ne
wattafaqu ala anna ash-sha'ra
kuma sun yi ittifaki akan cewa gashi
idan qutia min al-hayyi
idan aka yanke shi daga jikin abu wanda yake rayayye
annahu tahir
cewa wannan tahir ne mai tsarki ne ko yanzu idan yanzu kamar yanda suke samun wato jelar dabba ko duwawunta inda yake da yawan kitse sai su yanke shi sai aje a narka kitsan a rinka sha larabawa suna haka lokacin jahiliya to annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan kaga an yi ittifaki akan cewa wannan mushe ne ko to amma kuma abinda aka yanke gashi ko in aka yanke shi kaga an yi ittifaki kan cewa wannan ba mushe bane ko ba haka ba tunda zaka iya yanke gashin dabba kuma kai amfani da shi wajen zare kamar yadda gashin mutum idan gashin annabi sallallahu alaihi wasallam an masa aski ya ba da gashin sa araba an yi amfani da shi
walaw in talaqa ismul maitati ala ma faqada at-taghdhi wan-numu
da a ce za a saki sunan wato mushe akan wanda abinda duk ya rasa at-taghdhi abinda ya rasa wato cin abinci wan-numu da karuwa
laqila fi an-nabati al-maqlu'
to aida sai a ce wa wato tsuro wanda aka cire shi
innahu maita
kan cewa shi ma maita ne tunda shi ma yana samun tagazzi yana samun annumu ko wadhalika shine ko wannan ko saboda
annan nabata fihi tagazzi
cewa abinda yake tsuro fihi tagazzi akwai at-tagazzi domin yana cin abinci da jijiyar sa ko wannumu kuma yana samun karuwa yana yin tsawo
wali shafi'i
kama ash-shafi'i zai iya cewa
inna tagazzi
cewa wannan cin abincin da ake amfani da shi akan rashin sa cewa wato shi ake amfani da ake sakin sunan mutuwa akan rashin sa
huwa tagazzi al-mawjud fil hassas
shine cin abincin da ake samun sa daga abin da yake da ji na jiki doraka ba za ku iya kawo masa na annabat ba shi ma yana da rai gaskiya ne amma shine wannan ita ce amsar Shafi'i cewa yana da rai amma ransa ba na jin jika bane zaka taba in ka taba shi zai ce kai kamun tsine ne ko zai yi kuka babu jin jika shi yasa din ai su da suka bambance da cewa hayatu numu wa hayatu wannan yana da rai rai din da suke nufi shine al ihsas wannan kuma yana da rai na annumu amma ba shi da rai na ihsas na'am
al mas'ala
ta uku
اختلفوا في الانتفاع بجلود الميته
sun yi sabani a cikin amfani da fatin wato mushe
fadaba qaumun
sai wadansu malamai suka tafi zuwa ga
ila al-intifa' bi juludiha mutlaqan
ya zuwa ga yin amfani da fatin wato dabba da fatin mushe mutlaqan ba tare da wani kaidi ba
dubi aw lam tudba,
wannan shine wajhul itlaq, ko an je me ko ba a je me ba, shine wajhul itlaq.
Wa dhahaba qaumun,
wadansu malamai kuma suka tafi,
ila khilafi hadha,
ya zuwa ga sabanin wannan,
wa huwa alla yuntafa bihi aslan,
shine kada a yi amfani da wato fatin mushe aslan, da wato a asali ta kowace fuska,
wa in dubiha,
ko da an je me ta.
Wa dhahaba qaumun,
wadansu malamai kuma suka tafi ya zuwa ga bambancewa tsakanin aje me fatun ko kar aje me su, kuma suka ga kan cewar jima
mutahhirul laha,
mai tsarkakewa ce ga waɗannan fatu, shine mazhabu Shafi'i da Abi Hanifa.
Wa Malik fi dhalika riwayatan,
Malik kuma a wajensa akwai riwaya biyu,
idahuma,
na faru riwaya ta farko
mislu qawli Shafi'i,
kamar fadin Ash-Shafi'i cewa idan aka je mai fata to mai tsarki ce,
wa thaniya
cewa riwaya ta biyu kuma
anna dibaga la yutahhiruha,
cewa shi jima baya tsarkake fata,
walakin tustamal fil yabisat,
sai dai za a iya amfani da fatin a cikin abubuwa waɗanda suke busassu, wato yana tsarkake ta zahiran la batinan, kamar yadda waɗansu suke faɗa a zahiri suna da tsarki, amma ciki a batini a cikin ba su zamanto mai tsarki ba, saboda haka idan aka sanya abu wanda yake busasshe kaga ba zai shiga can ciki ba, ba zai tasarrubi ba, saboda haka za a yi amfani da shi, amma inda zai iya tasarrubi, ma'ana kamar wato kaga ba za a sanya ruwa ba komai, saboda kowanne daga cikinsu zai iya shiga cikin fatar, za ta iya zukarsa, to kuma ita fatar ba ta zamanto mai tsarki ba a baɗininta, a zahiri ne ta zamanto mai tsarki, amma kaga kamar ƙwaya, kamar gari, kamar kaya, tufafi, duk za a iya sawa a cikinta. Na'am, wannan shine ƙauli na biyu, kuma wannan shine
a sa a sallah.
Na'am,
a sa a yi sallah da su wannan tufafin.
Tufafin, ita fatar wajen amfani da shi, to za a iya cewa ita fatar shi ne zahirinta batini ne, nan kaga ya ce ba tsahira ba ce, sai dai za a iya amfani da ita filiya bisat, to da kaga ba za a iya sallah a kai ba. Na'am, teku
teiki
na'am.
Wallazina zahabu ila anna dibaga mutahhir,
wanda suka tafi zuwa ga cewa jima tana tsami tsarkakewa ce,
istafaqu ala annahu mutahhirun lima ta'malu fihi zakatu min alhayawan,
to su kansu sun yi ittifaqi akan cewa dukkan abin da yanka yake aiki a kansa daga cikin dabbobi, to haka zalika jima tana tsarkakewa.
Ani al-mubahal ak,
ina nufin wato dabbar da aka haranta cinta, ita ce wanda yake yanka yake amfani gare ta, ko yanzu yanka zai yi amfani ga al-khanzir, in ka yanka al-khanzir wannan zai halatta shi ba, zai halatta shi ba. To sun yi ittifaqi akan cewar mushan dabba da take mubahul akl, a ya halatta a cita, a ci wannan dabbar, to fatarta, in ta zama fatar mushanta, jima tana tsarkake shi. Ga wanda suka ce jima tana amfani, tana tsarkakewa kenan, su ne Shafi'i da Abu Hanifa da kuma Malik fi riwaya. Taban shi Imam Ahmad shi mutlaqan ya ce fatar fatar mushe ba ta amfani, shine wanda aka ce wanda yake cewa zahaba qaumun ila khilafi hadha wa huwa an la yuntafa bihi aslan wa in dubighat, wannan shine qaulun Ahmad kan dauko al-Mughni.
Inda ga alama
a taimama muka sata, alama a taimama ce, ka binciko mana inda ya maganar, ko kuma duk karatu ba komai.
Waqtalafu fima la ta'malu fihi
zakat, amma sai suka yi sabani a cikin wato hayawan, dabba madin yana koma ya zuwa ga al-hayawan, wanda take al-hayawan, dabba da take la ta'malu fihi zakat, wato yanka baya aiki akan ta, shine ghayr mubahil akl kenan. Na'am, kamar jaki kenan. Fa zahaba Shafi'i, sai Ash-Shafi'i ya tafi zuwa ga cewa
ila annahu mutahhirun,
cewa shi jima yana tsarkakewa ne kawai
lima ta'malu fihi zakat,
ga abin da yanka take aiki akan sa kadai,
wa annahu badalun minha fi ifadatin tahara,
da kuma kan cewa shi addiba wa annahu badalun minha, mai makoce minha daga gareta mi
azzaka,
wato yanka jima mai makon yanka ce fi ifadatin tahara, wajen bada fa'idar sarki, wato kamar yanda yake yanka yake bada fa'idar sarki, to kaga haka nan ma jima take bada halacci. To saboda haka kaga ita ko shi ko yanka baya bada tsarki, baya bada halacci ga dabbar da take ba halatta ta ci ba. Na'am, to haka zalika jimar ba za ta bada tsarki ga fatar dabbar da take ba halatta ta ci ba in ta zama mushi.
Wa zahaba Abu Hanifa,
shi kuma Abu Hanifa ya tafi ya zuwa ga tasirin wato jima a cikin dukkan abinda dukkan wato maitatil hayawan, dukkan mushan dabbobi, banda al-khinzir.
Wa qala Dawud,
shi kuma Dawud az-Zahiri yace
tutahhir hatta jiddal khinzir,
tana tsarkakewa hatta jiddal khinzir, tana tsarkake hatta wato fatar al-khinzir.
Wa sababu ikhtilafihim,
to me yasa suka yi wannan sabani?
Ta'arudul athar fi dhalika,
shine ta'arudul athar, cin karan juna na hadisai da suka zo a cikin wannan mas'ala.
Wa dhalika annahu warada fi hadisi maimuna,
domin wannan ya zo a cikin hadisin maimuna.
Ibahatul intifa'i biha mutlaqan,
halaccin amfani da wato fatar mushe mutlaqan ba tare da wani kaidi ba.
Kudalika anna fihi anna,
wannan ku shine a cikin hadisin
annahu marra bi maita,
cewa ya wuce sallallahu alaihi wasallam da wata dabba, da wata mushe,
da wani mushe,
sai alaihi salatu wassalam yace
hallan tafa'atun bi jildiha,
shin me yasa ba ku yi amfani da fatar wannan mushen ba? Na'am.
Wa fi hadisi ibn Ukayl man'ul intifa'i biha mutlaqan,
a cikin hadithin Ibn Ukaym, Abdullah Ibn Ukaym hana amfani da ita mutlaqan, daga ko wato ba tare da wani kaidi ba, ko an je mai ko ba a je mai ba.
Walalika anna fihi,
wannan ku shine a cikin sa
anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam,
cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rubuta
alla tantafi'u min almaytati bi ihabin wala asr,
cewa kada ku yi amfani daga wato daga mushe bi ihabin, da fata wala asab wala wato jijiya.
Fala
yace
wadhalika qabla mautihi bi'am,
wannan ku ya kasance kafin mutuwarsa, bi'am wa inda ba'dihim bi shahr, wannan na'am
shine
kaga zai zamanto shine na'am atana kitabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qabla mautihi bi'am wa qabla awtar riwayat qabla mautihi bi shahr alla tantafi'u min almaytati bi ihabin wala asab, a cikin musnad al-imam ahmad. Imam ahmad ya riko da wannan hadisi, ya inganta shi dan wanda kuma ba su yi aiki da shi ba, suka ce da'if ne saboda wijada ne. Atana kitabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Na'am. Banji ba. Baba a shi Abdullahi ibn Ukaym din. Ai shine quri'a, na'am, a ba sahabi bane, tabi'i ne. Quri'a alaina kitabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Muga Albaniya inganta shi a cikin irwa.
Wa bi ba'daha
a cikin wadansu hadisan kuma
al'amru bil intifa'i biha,
umarni da amfani da wato fatar bayan jima, da kuma hanin amfani da shi da ita qabla dibaq, kafin jima.
Wasabitu fi hadha albab,
abinda yake tabbatacce a wannan babin
huwa hadithu ibn Abbas,
shine hadisin Abdullah ibn Abbas
annahu alayhi salatu wassalam,
cewa alayhi salatu wassalam yace
idha dubiga al-ihabu faqad tahura,
idan aka je mai fata to wannan fatar ta tsarka, ta zama mai sarki.
Wali makan ikhtilaf,
wannan akhrajahu Malik wa Muslim, ayyuma ihabin dubiga faqad tahura. Na'am, ya zo da lafazin ayyuma ihabin. Ahlan. Na'am.
Falimakana tilafi hadhihi al-athar,
wato saboda sabanin waɗannan hadisai,
ikhtalafa an-nasu fi ta'wiliha,
to sai malamai suka yi sabani wajen fassara waɗannan hadisai.
Fa dhahaba qaumun madhhab al-jam',
to waɗansu malamai suka tafi madhhabin al-jam', hada hadisan
Ibn Abbas,
akan hadisin Ibn Abbas
ani
ina nufin
annahu farraqu fil intifa'i biha bayna al madbughi wa ghayrihi,
to haka shine jam'i, cewa sun bambance tsa wajen amfani da fatin tsakanin wanda ake jeme da wanda ba a jeme ba, kaga sai ya hada hadisan, sai suka ce hadisin hallanta fatun bi ihabiha bi hallanta fatun biha, sai su dauka kan cewa ai in an jeme Allah tan tafi'u min al maytati bi ihabin wala asab idan ba a jeme ba, kaga hadisi Ibn Abbas yayi jami tsakanin su. Na'am.
Wadhahaba qaumun madhhab an-nasakh,
wadansu malamai kuma suka tafi madhhabin an-nasakh shafi wa hukunci
bi hadisi Ibn Ukaym,
sai suka yi ruko da hadisin Abdullah Ibn Ukaym
bi qawlihi fihi,
saboda fadin sa da yazo a cikin sa
qabla
mautihi bi amin, kafin mutuwar sa da shekara daya.
Wadhaba qaumun madhhab at-tarjih,
wadansu malamai kuma suka tafi zuwa ga madhhabin at-tarjih rinjaye da ga hadisin Maimuna,
wara'u annahu yatadammaru ziyaratan ala ma fi hadisi,
to ai hadisin Maimuna ya kunshi ziyada akan abin da ke cikin hadisin Ibn Abbas,
wa anna tahrim al-intifa'i laysa yakhruju min hadisi Ibn Abbas,
cewa haramcin amfani baya fitowa daga hadisin Ibn Abbas kafin ai jima,
li'anna al-intifa'a ghayru tahara,
domin amfani ai ba tsarki bane,
ani
yana nufin
kullu da'irin
dukkan abin da yake mai tsarki ana amfani da shi,
walaysa yalzamu 'aksu hadha al-ma'na,
amma akasin wannan baya lazimta,
ani ko anna kullu ma yuntafa'u bihi huwa tahir,
cewa dukkan abin da ake amfani da shi to kuma ya zama to tahiri, dan za a yi amfani da abu wanda yake kuma ba tahiri ba. Na'am. Saboda me? Abin da yake za a iya amfani da shi, dan an yi amfani da abu ya zama to tahir, a nisance ta. To ai shine ai dukkan abu wanda yake ma dukkan abu wanda yake najasa ne ba za a yi amfani da shi ba. Wato za a ce kullu tahir, dukkan abin da yake tahir yuntafa'u bihi. To amma kaifa bil aks,
kullu ma yuntafa'u bihi
shine ma abin da yake faɗa. Amma wannan rukhsa ne an bashir wa rakhasu fi zibl lid darura, to ita kuma ad darura la yuqasu alaiha. To wannan mas'alar, na'am, al mas'alatu rabi'a, sai mu tsaya anan madhhab, amma dai kun san ka'idar muhaddithun shine kan cewa al jam'u aula min at tarjih, shi kansa nasakh nau'i ne na tarjih. Ina yawa, bari mu ga litafin khilaf, mu ga abinda Hanabila suka ce wajen fito da wannan, su ne wanda suka, tunda muna da dan lokaci ko, wa kullu jildi maitatin dubiga aw lam yudbag fa huwa najis, la yahtalifu al madhhab fi najasati al maita qabla al dabghi wa la na'lamu ahadan khalafa fihi qabla al dabghi, kenan ko, wa amma ba'da al dabgh fal mashhur fi al madhhab annahu najisun aidan wa huwa ihda al riwayatayn an Malik ويروى ذلك عن عمر وابنه عبد الله بن عمر وعمران بن الحسين وعائشة وعن أحمد رواية أخرى أنه يطهر منها جلد ما كان طاهرا في حال الحياء شيني مذهب الشافعي كنا وروي نحو هذا عن عطاء والحسن والشعبي والنخعي وقتادة ويحيى الأنصاري وسيد بن جبير والأوزاعي والليث والثوري وابن المبارك وإسحاق وروي ذلك عن عمر وابن عباس وابن مسعود وعائشة ما اختلافهم فيما هو طاهر في الحياء وهو مذهب الشافعي وهو يرى طهارة الحيوانات كلها إلا الكلب والخنزير. الله أكبر. الله نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.